for someone who gonna love me. Waiting for someone who gonna need me to love me and take care of me. Hold me so won't be lonely. Waiting, waiting, can't you see why? Da 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 da